نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau Laraba 10 ga watan Rajab hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1422 daidai da ainihin wato 26 ga watan September shekara ta 2001 muna karatun littafin Tamamul Minna fi at-ta'liq ala fiqhi as-sunnah li Sheikh al-Muhaddith al-Allamah an-Nihrir Abi Abdurrahman Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alaihi muna garkashin al-qa'idatul khamisa wato qa'ida ta biyar adamu li'timadi ala tawthiq ibn Hibban rashin dogaro akan tawthiqi na ibn Hibban ma'ana idan ibn Hibban yace wani amintacce ne ba a karbar wannan maganar kai tsaye ba a tunkuɗe ta kai tsaye har sai an yi bincike to wannan shine ingantaccen tsari da tafarkin da ya kamata a hukunta ainihin wato mutanen da Ibn Hibban yake nuna ya amince da su to dai mun ji dai dogayen bayanai waɗanda ainihin malam ya dauko mana game da Ibn Hibban yace yana daga cikin babban dalilin da yasa aka ce in Ibn Hibban ya amince da mutum ba za a iya amincewa kai tsaye ba sai dan an samu sassaucin shi yayi yawa sakacin shi ainihin yayi yawa kwarai da gaske wanda yake yakan dubi mutanen da suke ainihin majhulai ne waɗannan mutanen sai shi ya ainihin amince da su to a ƙarƙashin haka sai ainihin malam ya buga mana misali na farko da Ibrahim dan Abdurrahman al-Uzri sannan malam ya mana misali na biyu wanda mun yi nisa sai lokaci ya kure mana a yau sai mu ce malam ya ce saniyan misali na biyu Ibrahim ibn Isma'ila sai kuma ainihin Ibrahim dan Isma'il qala ga abinda Ibn Hibban ya fadi akan shi a cikin mujalladi na 4 shafi na 14 zuwa na 15 a cikin Kitabus Siqat yace yarwi an Abi Huraira wan to daren Alhamis ne ko yace yarwi an Abi Huraira rawa anhu al-hajjaj ibn yasar yace ainihin wato shi wannan ibrahim dan isma'il tabi'i ne dake riwayar hadisi daga abi huraira shi kuma an samu al-hajjaj dan yasar ya ruwaito hadisi daga wurin shi qultu sai ni muhammad nasiruddin al-albani albani mai littafi sai nace al-hajjaj hadha hajjaj din nan da kaje an ce yana ruwaito hadisi daga shi ibrahim dan isma'il wa yuqalu fihi ibn ubayd kamar yadda kaje an ce hajjaj dan yasar kuma ana ce mishi hajjaj dan ubayd qala al-hafiz fihi ga abinda al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya fadi akan shi yace majhulun wannan mutum majhuli ne wato majhulul ayn an gane wannan da kyau ko wa kaza qala qablahu abu hatim wa ghayruhu kama fi mizan adh-dhahabi hakanan al-imam abu hatim ar-razi da shi da wasu malaman haka suka fadi kamar yadda haka magana ta zo a cikin littafin Mizanul I'tidal fi naqdir rijal na al-Hafiz adh-Dhahabi Allah ya gafarta mishi to sai yace wa bayyana wajha zalika sai shi ainihin wato al-Hafiz adh-Dhahabi sai ya bayyana fuskar yadda akai shi wannan malami ya zama majhuli fa qala sai yace to wannan magana ko ta zama ta zahabi din ce ko kuma har yanzu dai yana nakaltowa ne daga ainihin Ibn Hajar yace rawa'an hulais ibn abi sulaimin wahdahu lais dan abi sulaimin shi kadai ya ruwaito daga ainihin wannan mutum mai suna ainihin wato al-hajjaj a ibrahim dan isma'il din sai shi muhammad nasiruddin al-albani sai yace walaisun hadha to shi wannan lais din nan da'ifun mukhtalid mutum ne mai rauni wanda ya samu cudanin rudanin kwakwalwa a ƙarshen rayuwar shi kama huwa ma'rufun kamar yadda yake haka wannan abun sananne ne hatta inda ibn Hibban har a wurin ainihin ibn Hibban a cikin ainihin juz'i na 2 shafi na 231 waɗannan maganganun ana faɗin su ne don a tabbatar maka da cewa tabbatacciyar magana ce cewa dukkanin waɗanda ibn Hibban yake magana akan cewa waɗannan amintattu ne to ba fan lallai bane ya zan amintattun ne kamar yadda yake fadi domin zai zo ya ce amintacce ne wani sai a bincika sai a ga shi da kanshi kamar anan gurin kenan yayi tufka da warwara. To da wannan ne sai malamai suka ce sirrin da yasa kenan ba za a rinka amincewa da amincewar da Ibn Hibban yake ba har sai ainihin an yi bincike akai. Sannan sai malamai yace misali na uku Ibrahimul Ansari sai kuma Ibrahimul Ansari qala Ibn Hibban ya fadi a cikin ainihin mujallad na 4 shafi na 15 a cikin wannan kitabu siqat kenan yace yarwi an maslamat ibn makhlad yana ruwaito hadisi daga maslama dan makhlad mala sai dige guda biyu ishara akan ya ainihin wato yanko maka maganar a takeice tunda ya fada ma inda take sai kaje ka koma ka duba rawa anhu ibnuhu isma'il ibn ibrahim sai yace shi wannan ibrahim dan isma'il din nan ai ibrahim al-ansari kaji an ce yana ruwaito hadisan shi daga maslamatu dan makhlad shi kuma dan shi isma'il dan ibrahim din can da kaji to shike ruwaya hadisi a wurin shi قلت سي شمال الباني يتي وإسماعيل هذا إسماعيل دين إبراهيم دين دكجي مجهول متني وند يكي مجهول بأسان شبا كما قال الحافظ ومن قبله أبو حاتم كما يد حافظ فتي كما أبو حاتم ما يفد أحكا تنكافن حافظ دي معنى ينزكنا جن أنا نكالتو مكا متعنان دي ابن هبان يكي تيوايا أمن تيدسو كويا أمن تيد مالمان سسا كما كوين يكاوس أجكي وانا لتافي ناشي sai kaji an bincika sai kuma kaji malamai sun tabbatar da cewa ai wannan din nan majhuli to kuma sai ya zama jahalar wacce iri ba jahalatu halin ba kamar yadda Muhammad ibn Abdul Hadi ya fahimta mun karanto a baya jahalatu ainin kamar yadda zaka ji malam yayi maka kokarin ta hakikin wannan mas'ala to da wannan zai zama ashe shi Ibn Hibban a wurin shi duk inda aka samu malami yana da akallan almajiri guda ɗaya da ya ruwaito hadisi a wurin shi koda ba a san wannan malamin ba to a wurin Ibn Hibban ya zama mutumin kirki matakar dai shi malamin yana da almajiri guda ɗaya kun ga misali kyakkyawa na majhulul aini kenan to da waɗannan dalilan da aka rinka kama Ibn Hibban da su sai aka ce to mutumin nan yana da matsala littafan shi kuma suna da hadari ma'ana hadari anan suna da buƙatar a sa ido a kai ba duk abin da ya faɗa za a ƙaryata shi ko a gaskata shi ba sai bayan an yi bincike saboda irin waɗannan matsalolin da aka ringa ganowa sai malam yace fatabayyana min hadha tahqiqi to daga wannan tantancewa da bin bayanai dalla-dalla ɗaya bayan ɗaya sai al'amari ya bayyana anna ibn hibban tartafi'u jahalatul ayn 'indahu bi riwayati wahidin walau kana da'ifan aw majhula sai al'amari ya bayyana gare mu cewa shi ibn hibban jahalatul ayn a wurin shi tana daukewa tana kawwa daga mutum matakar dai aka samu shi wannan mutumin da yake majhulul ayn ya samu dalibi guda ɗaya ya ruwaito hadisi a hannun shi koda dalibin nan mai rauni ne kuma koda dalibin nan mutum ne wanda yake shi kanshi dalibin ba a san shi ba khilafan li zahiri kalam al-hafiz al-mutaqaddim sabanin magana al-hafiz ibn hajar al-asqalani wadda ainihin ta gabata wadda ita wannan maganar ta ibn hajarin tana nuna ainihin wato sabanin wannan hakikanin abin da muka gano domin magana ibn hajarin tana nuna cewa idan malami shahararre ne sai ya ruwaito hadisi daga Ibn Hibban to sai Ibn Hibban idan malami amintacce ne ma'ana in almajiri shahararre ne shahararren almajiri in ya ruwaito hadisi a wurin wani malami to sai Ibn Hajar ya fahimci cewa to irin waɗannan mutanen ne Ibn Hibban yake amincewa da su ku duba idan shahararren almajiri shahararre ya sha bamban da amintacce fa shahararre wanda aka san shi aka ji labarin shi inda ya shahara in ya ruwaito daga wurin malam wani to daga riwayar shahararren almajiri daga wurin malam wani to sai Ibn Hibban ya ce to wannan malamin to amintacce ne shi Ibn Hajarin haka ya fahimta sai malam yace amma kaga da muka tsaya muka yi bincike muka gano sai muka gane ashe abin ba haka bane tunda zamu ji malamin da ba a san shi ba almajiri mai rauni sai ya ruwaito hadisi a wurin shi sai kuma Ibn Hibban sai ya ce wannan malamin amintacce ne almajirin da yake shi almajirin majhuli ne
amma sai ibnu hajir ibnu hibbana sai ce wannan malamin amintacce ne to sai al'amari ya fito mana a shekarara wato shi ibnu hibban in aka ce kai majhulul aini ne ba a san ka ba to matukar dai kana da almajiri kwaya daya a duniya koda almajirin nan mai rauni ne to kawai shikenan kai ma ka zama amintacce sai ya ce to kun ga wannan ita ce tsantsar gaskiyar abin da ibnu hibbana yake akai sabanin yadda ibnu hajirin ya fassara cewa a sai in shahararran almajiri ne ya ruwaito hadisin daga malamin sannan ibnu hibbana yake amincewa da malamin ba haka bane jama'a an gane wannan da kyau malam yace wa in kana lam yajzim bihi ko da yake shi ma ibnu hajirin da ya faɗi wannan maganar bai yanke karara ya ainihin faɗi cewa haka ya fahimta yanke ba fa innahu qala domin ko shi ma ibnu hajirin din cewa yi wa ka anna ibn hibbana kamar ibnu hibbana yana amincewa da malamin da shahararran almajiri ya ruwaito hadisi a wurin shi kun ga shi ma bai nuna karar haka ya fahimta ba kenan kamar dai da alama ne sai malam yace wa huwa akhadahu min qawl ibn hibbana alladhina qalahu anhu anifan shi ibn hajirin ya fahimci wannan magana ne yayin da yake dauko maganar da muka wuce a dazu wanda ainihin shi ibn hajirin ya dauko ta daga ainihin ibn hibban to malam ya ce a dazu ne ba dan komai ba domin shi wannan bahasin duk gaba ɗaya yana rubuta shi ne a wani lokaci guda amma mu kun ga yanzu mun karanta tun makon da ya gabata sai mu ce ka nemi karatun mu na ainihin wato kasan na 8 na tamamul minna domin wannan shine kasan na 9 to a can baya mun wuto maganar da shi ibnu hajirin ya dauko daga ibnu hibban a yayin da ibnu hibban yake cewa hadha hukumul mashahiri min arruwati wannan shine hukuncin shahararrun masu riwaya daga malaman su to kun ga daga wannan maganar da ibnu hibbana ya fadi da yace al mashahir sai ibnu hajirin ya fara fahimtar kamar dai ibnu hibban yana amincewa da duk wani malami da yake da shahararran almajiri ko da ɗaya ne fa ammal majahil ibnu hibban yace amma su majhulai sai malam ya dige-dige ila har dai zuwa ƙarshen wannan maganar mun karanto ta a baya Allah ya sa kana fahimtar abin da muke fadi ɗaya bayan ɗaya dubi shi ibnu hibban waɗanne irin mutane yake amincewa da su sai al-imam ibn hajir sai dauko maganganun ibn hibban daga cikin maganganun nan sai ya tsinci wannan kalmar hukumul mashahir sai ibn hajir yace kamar dai ka ce ibn hibban na amincewa da duk wani malami wanda ya samu wani shahararran almajiri yayo hadisi a wurin shi sai mala albani ya ce kamar haka zahirin magana ke nuna amma ba haka bane domin da muka koma muka matsa bincike sai muka gano cewa shi al-imam ibn hibbana yakan amince da mutumin da kadai yana da almajiri guda daya koda almajirin nan na gari ne koda na banza domin an ga amince da wasu malamai waɗanda ba a san su da wasu dalibai ba sai daliban da suke da'ifai ne da she da shi kanshi ko kuma majhulai ne amma kuma ya amince da su to da wannan ne sai aka fahimci ashe waccan magana da ibnu hajirin yayi kokarin fahimta to ba haka take ba hakikanin abu ibnu hibbana na amincewa da duk wani malami wanda matukar malamin yana da almajiri a duniya koda guda ɗaya ne to almajirin kowane iri ne kawai sai ya ce ya amince da shi ai na ga yanzu magana ta fito karara aha sai malam yace ilah wannan ainihin maganar ka je ka karanta ta har zuwa karshe mun karanto ta a baya sai yace fa huwa manqudun bil misali thani to kaga in aka dauki fahimtar ibnu hajirin to wannan maganar kuma ta zama tifka da warwara in an dubi misali na biyu kama huwa zahir kama yadda yake shine zahiri domin misali na biyu da yace ibrahim dan isma'il sai shi da kanshi ibnu hibban yace yarwi an ibrahim an abi huraira rawa anhu al-hajjaj ibn yasar sai albani yace to shi hajjaj din nan sai muka ji ibnu hajirin yace majhulun to kun ga a karkashin wannan yanzu almajirin kwaya ɗaya ne shine hajjaj dan yasar ko hajjaj dan ubayd din sai gashi majhul ne amma kuma sai ga ibnu hajirin ya amince ibnu hibban ya amince da malamin shi ibrahim dan isma'il to kaga ashe cewa almajirai mashhurai to wannan magana ba daidai bace. A'a, kadai in kana da almajiri, mashhuri ne, majhuli ne, da'ifi ne, matukar dai kai malam wani kana da almajiri akalla guda ɗaya, sai Ibn Hibban ya ce an amince da kai kawai,
tun daga take-taken shi abin da ya nuna kenan.
Sai ya ce wa bil jumla, to a jumillance dai a takaice ya jama'a, fal jahalatul ainiya wahdaha laysat jarhan inda Ibn Hibban. Jahalatul aini ya zama kadai a duniya kai malam wani ba a san ka ba. Almajirin da aka ji sunanka a wurin shi guda ɗaya ne, to a gurin Ibn Hibban wannan ba matsala ba ce, wanda malaman hadisi sun haɗu baki ɗaya akan cewa wannan matsala ce, kai malam wani ba a san halinka ba, sunanka ma a bakin almajiri ɗaya aka ji, to malamai kakkaf na ilimin hadisi sun haɗu akan za a tunkuɗa hadisinka, domin kai ne majhulul aini, domin ka siffantu da siffar jahala al'ainiya. To sai ya zan shi Ibn Hajirin, ai shi Ibn Hibban ba ma wai wannan siffa ba, kai ba a san ka ba, almajirin naka da aka taba jin sunanka a gurin shi, shi almajirin shi ma da'ifi ne ko majhuli, amma sai kai kanka sai ce kai ma mutumin kirki ne. Wane mutum? Jagwab kenan, ruwan kwatanni. Mun fahimci wannan da kyau? Sai malam ya ce ashe dai a takaice muna fahimtar cewa jahala ainiya ba matsala bace, ba jarh bane, ba raunatawa bane a wurin Ibn Hibban. Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kwararre kuma gogaggen malamin hadisi, ya ce wa qad istadtu yaqinan bidhalika ba'da an darastu tarajim kitabihi ad-du'afa'i, yace na ƙara samun yaqini akan wannan magana yayin da na koma na karanci littafin ainihin Ibn Hibban mai suna Kitabu Du'afa. وقد بلغ عدد قرادهم عددهم قرابة 1400 راو. يتي وقد بلغ عدد قرادهم يتي سوى أنن أينهم متاني ضعفا ما سروني دي ابن هبان يكاو أتكين كتاب ضعفا عدد سياكي قرابة 1400 راو سنكي وجن أينهم واتو كسن 1400 masu riwaya, wajen mutum 1400 ya kawo. Falam ara fihim man ta'ana fihi bil jahala, yace ban ga wanda Ibn Hajirin Ibn Hibban ya soke shi da jahala ba akan cewa wani majhuli ne. Allahumma illa arba'atan minhum, sai mutum hudu rak. Lakinnahu ta'ana fihim bi riwayatihim al manakir, su din ma mutane hudin duk da ya siffanta su da jahala amma bai soke su da ita ba, sai ya soke su da ruwaito munkaran hadisai da suka yi. Walaysa bil jahala, ba wai da ita wannan jahalar da ke tare da su ba. Wa haka asma'ahum, yace ga sunayensu. Wa kalamahu fihim, da kuma maganar da shi Ibn Hibban ya faɗi a kansu. Awwalan, na farko yace Humayd ibn Ali ibn Harun al-Qaisi, Humayd dan Ali dan Harun al-Qaisi. ذكر له ابن حبان يا انبتا اتكين اينهم مجلد نفرقو شافي نا 263 زوا 264 بعض المناكير, يا انبتي واسو منكران حديثي وندا شي wannan حميد دان علي دان هارون يروايته. ثم قال سأنن سي شي ابن حبان يچي فلا يجوز الاحتجاج به بعد روايته مثل هذه الاشياء, bai halatta a kafa hujja da shi ba bayan ya ruwaito irin waɗannan abubuwa. Ba'da riwayatihi misla hadhihi al-ashya, bayan ya ruwaito irin waɗannan abubuwa munana, an ha'ula'i thiqat, ya danganta ga waɗannan mutanen kirki. Wa hadha shaykhun, sai malam ya kyas-kyas guda biyu yana nuna ya datsa magana, sai ka je ka ga cikakkiyarta. Sai Ibn Hibban ya ce wannan malami ne, laysa ya'rifuhu kathirun ahadu, ba da yawa daga cikin malamai ne aka samu sun san shi ba, ma'ana da yawa daga cikin malamai ba su san shi ba. Kaga ishara akan wannan mutumin Ibn Haj Ibn Hibban ya raunata shi ne da me, ya raunata shi da riwayar shi da yake ga manakir, ba wai ya raunata shi da jahalar ba. Ina fata an gane. Saniyan na biyu sai ya ce Abdullah ibn Abi Layla, akwai kuma Abdullah dan Abi Layla al-Ansari Balansari, قال ابن حبان يفدي اتكين كتاب الضعفاء مجلد نبيو شافي نبير يتي هذا رجل مجهول, وانا متم مجهولين ما اعلم له شيئا يرويه غير هذا الحرف المنكر ban san wani abu da ya ruwaito ba in ba wannan magana ba wadda take munkara ita ce ishara da harafi alladhi yashhadu ijma'ul muslimina qatiba bi butlani wanda yake ijma'in al'ummar musulunci baki dayan su na sheda akan cewa wannan hadisin da shi ya ruwaito munkari ne to yanzu kaga ibnu hibbana ya tabbatar a farkon magana cewa wannan mutum majhuli ne da ya tashi ainihin raunata shi sai ya raunata shi ba da jahalar ba sai ya raunata shi da ruwaito wannan hadisin wanda ya ce al'ummar musulunci sun yi shaida akan cewa baki daya wannan ainihin hadisin batacce ne salisan na uku abdullahi ibn ziyad ibn sulaimi abdullahi dan ziyad dan sulaimi qala ga abinda ibnu hibban ya fadi a cikin kitabu du'afa a mujalladi na biyu shafi na bakwai ya ce shaykhun majhulun wannan ainihin mutum ne wanda yake majhuli rawa anhu baqiyatu ibn al-walid baqiyatu dan walid ya ruwaito hadisi a wurin shi baqiya an ba kuma ta ba mun karanto a can baya akan bahasin mudallis cewa shi baqiya din nan mudallisi ne yana yin nau'i na tadlisancin da ainihin ake tadlisu taswiya don haka aka ce in dai har ya fito karare ya ce haddathana za a iya karbe amma in har yace an ba za a iya karbe ba har muka ji karin magana da malamai suke akan shi cewa ahadithu baqiya laysat naqiya fakum minha ala taqiya hadisan baqiya ba tsarkakakku bane dan haka kai taka tsantsan sai shi ibnu hibban yace lastu ahfazu lahu rawiyan ghaira baqiya in ba baqiya ba ban haddace shi wannan malami abdullahi dan ziyad dan sulaim yana da wani almajiri da ya ruwaito hadisi a wurin shi ba wa baqiyatu qad dhakarna dha'afahu fi awwal alkitab yace shi ko baqiya tun a farkon littafin nan mun ambaci raunin shi fala yatahayyau li alqadh fihi don haka bai kamace ni ba ma yanzu in tsaya bata lokaci na akan su kashi tunda tun farkon littafin mun fadi cewa mutun ne wanda yake mai rauni ala anna ma rawahu yajibu tarkuhu ala alahwal sai shi ibnu hibban yace tare da cewa duk abin da shi baqiya din nan ya ruwaito to wajibi ne a kowane hali ayi watsi da ainihin wato abin da ya ruwaito din nan to kun ji dai yadda malam yake ta kawo maka misalan abubuwan da yake cewa ya binciko su a cikin littafin Ibn Hibban cewa sai ya tabbata wane mutum ne mai rauni majhuli ne amma shi Ibn Hibban a wurin shi jahala ba matsala bace madadin ya raunata wane saboda jahala shi sai ya raunata shi saboda wata matsalar daban saboda shi a wurin shi kamar jahala al'ainiya ba matsala bace don haka sai ka ji ya siffanta mutum da ita amma madadin ya raunata mutum da ita sai ya raunata shi da wata matsala wanda mai yiwa koda bata kai aini wato mai yiwa ta kai ko kuma bata kai matsalar ta ainihin jahala ainiya ba rabi'an na hudu sai ya ce abu zaidin kuma kala ga abinda ibnu hibban ya fadi akan shi a cikin mujalladi na uku shafi na 158 yace abu zaidin yarwi an ibnu mas'udin shi kuma yana ruwaito hadisi daga ibnu mas'udin ma lam yutaba alaihi hadisin da ba a taba biyo shi akai ba shi kadai yake ruwaito irin waɗannan hadisan laysa yudra man huwa gashi shi kadai yake ruwaito hadisai ya danganta ga ibnu mas'udin sannan kuma ma ba a san waye shi ba la yu'rafu abuhu ba a san uban shi ba wala baladuhu ba a san garin su ba ba a san shi ba ba a san uban shi ba ba a san garin su ba sannan kuma sai a ji shi kadai yake ruwaito irin magana kaza ya danganta ta zuwa ga ibnu mas'udin sauran almajiran da aka san su na ibnu mas'udin ba a jin suna ruwaito irin wannan wal insanu idza kana bi hadha an'ati ibnu hibban sai ya ce shi ko mutum in ya kasance da irin wannan siffar summa lam yarwi yazan kuma bai ruwaito ba illa khabaran wahidan sai hadisi daya kuma hadisi dayan khalafa fihi alkitaba was-sunnah wal-ijma'a wal-qiyas wan-nazara hadisin yazan na daya dama shi mutumin ga irin wannan siffar ku duba ba a taba jin hadisi kaza daga wurin wana ba sai a wurin wana shi kuma wanan nan da yace ya ruwaito daga wurin malam wane ba a san shi ba ba a san uban shi ba ba a san garin su ba sannan kuma hadisin nan nashi kwaya daya gal kuma hadisin ya saba ma Qur'ani ya saba ma sunna ya saba ma haduwar al'umma musulunci ya saba ma qiyasi ya saba ma kyakkyawan bincike wa ra'ayi hadda ra'ayi ma anan ra'ayi ba yana nufin ra'ayi irin na ƴan demokradiyya ba ra'ayi na sawaba ra'ayin da yake daidai abinda ake gani ya saba wa nazar bincike na ilimi ya saba wa nazar kuma wato ar-ra'ayi abinda ake gani daidai ne wato ya saba ma qur'ani da sunna da ijma'i da qiyasi da binciken ilimi da kyakkyawan tunanin hankalin masu malamai masu ilimi an gane sai ya ce to in aka samu irin wannan hadisin yastahiqqu mujanabatuhu ya cancanta a nisance shi fihi a nisance irin wannan mutum game da irin wannan hadisi wala yuhtaju bihi kuma ba daidai bane ma a yi hujja da shi jama'a kun faji waɗannan maganganu yana da kyau ka fahimci maganganun nan da kyau saboda fahimtar ka ga waɗannan maganganun za ta fitar da kai daga cikin abdajja al-kabira wani ainihin kwarmato wani rikici mai yawa da ake yi game da ainihin hadisin ajin wanda malam zai zo yi magana akai ba da dadewa ba insha Allah ta'ala wanda zai mana ishara akai kuma wasu suna cewa ai hadisin ajin hadisi ne mai rauni saboda waɗanda suka ruwaito hadisin gasu sai malam ya tsaya ya sanya rariya ta ilimi ya tantance abubuwa daya bayan daya jama'a mun gane wannan da kyau ko sai ya ce wa min huna qala ibnu abdul hadi fi ma taqaddama to daga nan ne sai ibnu abdul hadi ya fadi ga ainihin wato game da abubuwan can da suka gabata yace wa tariqatuhu fihi hanyar da shi wannan malami ibnu hibban yake bi annahu yadhkuru man lam ya'rifu bi jarhi shi ibnu hibban dukkan malamin da bai sani da wata matsala ba da wani rauni ba wa in kana majhulan koda malamin nan majhuli ne lam yu'raf haluhu ba a san halin shi ba to sai ya ce amintacce ne to kun ji abin da ibnu abdul hadi ya fadi ko to malam zai zo ya nuna mana gyaran wannan kalmar dan haka kaga ya tifka alkalami akan ta cewa lam yu'raf haluhu a ba wannan lam yu'raf ainuhu ya kamata kamar yadda zaka zo ka ji shi ibnu abdul hadi shi kuma abin da ya fahimta ibnu hibban hanyar da yake bi yake amincewa da malamai a cikin wannan littafin nashi kitabu siqat shi ne in ya ambaci duk wani malami da bai san shi da matsala ba koda malamin majhuli ne wanda yake ba a san halin shi ba sai ya ce amintacce ne sai malam albani ya ce lakinna sawaba an yuqala fihi an yuqala anhu abinda yake daidai shine a fadi daga ibnu hibban a ce a ga yadda ibnu hibban yake lam yu'raf aynuhu yakan amince da mutumin da yake bai san shi da matsala ba koda mutumin majhuli ne lam yu'raf aynuhu wanda ba a san aynuhu ba ba haluhu ba Allah ya sa kun fahimci inda malam yake dosa sai ce lil amsalatil mutaqaddima saboda misalan can da suka gabata domin kaji ibnu hibban yana ta amincewa da mutanen da suke majhulai ne jahala al-ainiyya ba jahala haliya ba dan haka ashe anan malam muhammad nasiruddin al-albani yayi gyara ga abin da ibnu abdul hadi ya fahimta da kuma abin da ibnu hajrin ya fahimta shi ibnu abdul hadi ya fahimci cewa dukkan wani mutum wanda yake majhulul hali ibnu hibban yakan amince da su shi kuma malam ibnu hajrin ya fahimci cewa dukkan malamin da ibnu hibban ya amince da shi akan samu wadanda ya amince da su masu mashhuran almajirai sai malam albani yace duk ba haka abin yake ba ibnu hibban haqiqani yakan amince da malamin da yake gashi majhuli jahala al-ainiyya yace saboda misalan da ya gabatar maka wallahu a'lam Allah shi yafi sanin daidai to jama'a duk wani wuri mai matsala iyakar matsala a cikin muqaddimar tamamul minna an gama wuce shi daga wannan bayani in ka fahimta ka fahimta in baka fahimta ba to babu shakka kai kam an yi babu kai sai kai kokarin ka bi ka fahimta ka je ka koma ka samu kasusuwan baya tun daga na 7 na 8 ka natsu a hankali sai ka fahimci wannan matsalar wanda malam zai zo yi mana ainihin khulasar ta gata yace wal khulasa a takaitan takaitawa anna tawthiq ibn hibban yajibu an yutalaqqa bi kathirin min at-tahaffuz wal hadar lallai dai duk amincewar da ibnu hibban yake wa mazaje a cikin littafin shi kitabu siqat wajibi ne a rinka karbar wannan magana da taka tsantsan da kuma lura mai yawa ba dan komai bale mukhalafatihi ulama saboda yana saba wa malamai fi tawthiqihi lil majhulina yana saba wa malamai yakan amince da mutanen da suke majhulai ne jahala al ainiya wanda su kuma malamai sun hado akan cewa dukkan majhulul aini har abada ba zai taba zama fiqa ba amma shi kuma ibnu hajirin sai ya saba musu ya amince da irin wannan to inda an gane din littafin nashi haka yake to da sai ai condemning littafin to amma kasancewar wani bangaren yana dacewa wani bangaren kuma baya dacewa kaga in kace ai condemning littafin kai zalunci in kace a karbi littafin gaba daya kai kuskure sai a ce kamar yadda kaji kwararren malami dattijo baban Abdulrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya fadi a rinka daukar maganar Ibn Hibban da taka tsantsan da kula kaga magana ta adalci kenan kar a watsar kar a karba to ya za a yi duk abin da ake bukata daga littafin Ibn Hibban an aka dauko to sai a tsaya a yi bincike shin wannan yana daga gurin da Ibn Hibban ya dace a karba yana daga gurin da ya saba wa malamai sai a aji kun fahimta jama'a Allah ya kara mana fahimta sai malam yace lakin laysa zalika ala itlaqihi sai dai kuma ita ma wannan maganar fa ba sake ce babu kaidi ba cewa yana saba wa malamai din ma to ba magana ce wanda ita ma za a batta a haka ta tafi a haka ba kama bayyanahu al-allamatul muallimi kama yadda babban malami mai suna al-muallimi malam Abdulrahman al-muallimi ya bayyana fit tankil a cikin littafin shi mai suna tankila ba ne mutum in kaje Kano kaje an ce ai an yi wa na daurin tankila ai daurin da baya kwanciwa kenan ko daurin goro asalin matsala ce ta faru jama'a akwai wani babban malamin hadisi al-imam al-khatib al-baghdadi yana da littafi wanda ya sanya wa littafin tarihu baghdad tarihin baghdaza in kaji malami ya ce tarihin gari kaza ba wai tarihin garin ne kawai a ciki ba a'a kamar tarihin ibn asakir tarihu madinati dimashq littafi ne mujallad 70 ba wai tarihin garin bane wani gari ne za a yi tarihin shi mujalladi 70 amma zai kawo maka tarihin garin sai kuma ya rinka bin wasu abubuwa na garin malaman garin almajiran garin abubuwan da suka shahara na ilimi da na musulunci na garin sai ya rinka kawo tarihin su da isnadan su to a cikin wannan littafi mai suna tarihu baghdad na al-imam abubakar al-khatib sai ya kawo tarihin al-imam abu hanifa to abu hanifa mutumin kirki ne malamin alheri ne malamin sunna kwararre a fiqhu sai dai malamai sun ce yana da matsala a wajen hadda dan haka in ya karanto hadisi ya kawo aka tabbatar ya kadaitu da wannan hadisi ba a karbe malamai suka ce abu hanifa sayyi'ul hifzi yana da munin hadda mutumin da yake sayyi'ul hifzi kuwa in ya ruwaito shi da wani shi mai dama-dama irin shi kamar muhtalit to sai a hada a karba amma in ya kadaitu to ba a karbe to wannan matsalar sai ya zan haka take ga Abu Hanifa to sai Khatibul Baghdadi sai ya fade ta to Khatibul Baghdadi a mazhabance ana danganta shi zuwa ga Shafi'iyya to kuma abu ne wanda yake siyasar demokradiya ta shiga tsakanin Hanafiya da Shafi'iyya Shafi'iyya sukan kirkiro wasu abubuwa su danganta ga Ahnaf Ahnaf sukan kirkiro wasu abubuwa su danganta da Shafi'awa haka dai abubuwan suke na siyasa da abubuwa ga sunan makamantan su tun daga zaka iya cewa ni mu'mini ne ko ko sai dai ka ce ni mu'mini ne insha Allah ga sunan dai suka yi ta maganganu irin waɗannan to sai aka samu wani malami mai suna Muhammad Zahidul Kautsari wanda shi wannan mutum a aqidance ba ash'ari ne ma'ana mai aqida irin wannan ta gadan gargajiyar Najeriya al-wujud wal kidam wal baqa wal mukhalafatu a mazhabance kuma ba hanafi ne sannan kuma in ka komo harkar da ta shafi kwarewa a ilimi Allah ya sani Allah ya yi shaida la nuzakki ala Allah ahada malaman zamanin shi sun tabbatar da cewa kwararre ne kuma gogaggen malami ne a hadisi, sai dai ya samu kanshi a matsalar san zuciya. To wannan matsalar san zuciya da ya samu kanshi, madadin ya adalci abinda aka faɗa akan limamin mazhabin shi ya ɗauka haka abin nan yake, ba khatibu ya kirkiri maganar ba, domin khatibu ya kawo dalilai. Sai shi Zahidul Kausari sai ya fahimci cewa ai a ƙashin gaskiya wannan ƙarya ce khatibu ya danganta wa ainihin Abu Hanifa. Don haka nan da nan sai shi Zahidul Kausari sai ya rubuta wannan littafi, ka ganshi a hannuna, mai suna Ta'nibul Khatib ala ma saqahu fi tarjamati Abi Hanifa min al-akadhib ta'liful imam al-faqih al-muhaddith Muhammad Zahid ibn al-Hasan al-Kausari wakil al-mashikhah al-islamiyya fi al-khilafah al-uthmaniyya. Kashina an haife shi, wulida sanata 96 wa 200 ba'da 1000 wa tuwfiya sanata 71 wa 300 ba'da al-alif hijriya. Kashi nan suka ce rahimahullahu ta'ala, wa yalihi at-tarhibu bi naqd at-ta'nib lil mu'allif. Jama'a mun gane wannan da kyau? To wannan littafi kun ganshi sunan shi Ta'nibul Khatib, wai zargin khatibu, ya zargi khatibu ne a ciki, kamar yadda yace zargin da yawa khatibu akan karirayin da ya kawo a cikin tarihin Abu Hanifa, maganganun banzawai da karirai da shi khatibu ya kawo game da tarihin Abu Hanifa. A cikin wannan littafi yayi maganganu na rashin adalci da ilimi. To shine fa sai aka samu wannan babban malami, shi wannan ainihin kamar yadda kaji an haife shi hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na da shekara 1296, kuma ya rasu hijira na da shekara ainihin wato 1371, wato in ka lissafa yau shekaru 51 da mutuwar shi, shekarar shi 51 da mutuwa. To sai aka samu wani malami kuma mutumin kasar Yaman, Malam Abdulrahman, shi kuma al-muallimi, sai yazo sai ya mishi raddi, shine kaji Albani yake hujja da shi at-tankil. Sai ce lima fi ta'nib al-khatib ko bima fi ta'dib al-khatib min al-abatil. Gashi nan ta'lif al-allamati shaykh Abdurrahman ibn Yahya al-muallimi al-utaybi ko al-utbi al-yamani rahimahullah, shi kuma an haife shi hijira na da 1313, ya rasu hijira na da 1386, shi kuma zaka ga kamar shekaru ainihin wato 38 zuwa da 9 shi kuma da mutuwar shi, kusan zamani ɗaya suka rayu. Wannan littafi mujalladi biyu ne, zamu bude kadan daga abin da malam zai gaya mana a ciki, zamu karanta insha Allahu ta'ala, domin kasa da dauka saboda akwai magana ta adalci a ciki. To a ciki ne sai Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace cewa Ibn Hibban yana ainihin amincewa da majhulai, to kuma ba magana ce wadda ita kuma za a sake ta sake babu kaidi ba, yace kamar yadda babban malami al-muallim ya kawo ta a cikin littafin shi at-tankil a cikin mujalladi na 1 shafi na 437 zuwa 438 ma'a ta'liqi alayhi, yace tare da ta'liqin da ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani ne wa wannan littafi. Shi wannan littafin ta'liqin Muhammad Nasiruddin Al-Albani ne, gashi nan aka ce haqqaqahu wa 'allaqa alayhi Muhammad Nasiruddin Al-Albani juz'i na 1 da na 2 ne, haka yadda ka ganshi mujalladai guda 2 ne, juz'ai guda 2. To sai malam yace wa raji' li hadha al-bahth, kuma akan wannan matsalar to akwai wani bincike na musamman da malam yayi a cikin inda yace raddi ala Sheikh al-Habashi, akan raddi na da ne wani mutum mai suna Sheikh al-Habashi, fa innahu kathiru li'timad ala man wasaqahu Ibn Hibban min al-majhulina. Domin wannan malami Sheikh al-Habashi yayi littafi ne dan karami yana kara charbi, to yana yawan dogaro akan majhulai da Ibn Hibban yake amincewa da su. Malam Albani yace ka koma ka karanta daga shafi na 18 zuwa shafi na 21. To jama'a kun ji wannan maganar, don haka bari mu dan saurara ka dan sai mu ko ainihin mu duba. To za mu duba insha Allahu ta'ala kamar yadda malam ya mana ishara gashi a cikin juz'i na farko shafi na 437 zuwa da 8, bayan da shi malam Abdurrahman al-Muallimi ya kawo maganganun da shi wannan Kausari yayi waɗanda suke maganganu ne munana game da wancan ainihin malami da muke magana akai shine Ibn Hibban to sai ainihin shi al-Imam al-Muallimi mai wannan littafi sai yace hadha wa qad akthara al-ustadhu min radd tawthiq Ibn Hibban yace wannan kenan kamar yadda kaji yace sai dai shi Kausari ya yawaita tunkuɗe maganganun da Ibn Hibban yake akan amincewa da wasu mazaje wato shi Kausari din nan wani irin shedanin mutumi ne mai yiwa maganan nan tawa za ta baka mamaki in nace maka kaga wani littafi wanda zan maka ishara akan shi daga ƙarshe wanda almajirin shi ne mai raddi almajirin shi da kanshi mai raddi yace wa littafin bayanu talbisil muftari Muhammad Zahid al-Kausari yace bayani akan rikicin da makaryaci yake kawowa
alillahi
almajirin shi ne wanda ya zauna ya karatu a gaban shi amma shi da kanshi yayi shaida malamin nan nashi makaryaci shine ya rubuta wannan littafi zan zo zan yi maka bayani akan shi daga ƙarshe insha Allah ta'ala amma yanzu dai bari kaje kaga anan al-muallim yana cewa Kausari yana yawan tunkuɗe amincewar da Ibn Hibban yake wa mazaje ko to amma kuma a wani gurin kuma sai kaga Kausari kuma yana amincewa 100% da ainihin duk maganar da Ibn Hibban yayi dan haka zaka ji Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani a ƙarshe zai ta'liqi akan wannan maganar a cikin wannan littafin da muke karantawa a tankil dan kaji mun ce shi wa littafin ta'liqi zaka ji inda yake cewa wannan tunkuɗe maganganun Ibn Hibban da ainihin Kausari yake yana tunkuɗa maganganun da suka saba wa san zuciyar shi amma maganar da ta dace da san zuciyar shi kuma sai ya rike ta gam dan haka har zan bude misalan irin abubuwan da yake cikin firasa wannan littafin bayani talbisul muftari zaka ji sai ya ce wane mutumin kirki ne sai kuma ka sake jin an sake daukowa a wani gurin kuma ya ce wane mutumin banza ne Allah ya kiyaye to shine sai malam ya ce wat tahqiqu anna tawthiqahu ala darajatin wannan magana tana da matukar muhimmanci dukkan dalibin ilimi ya tsaya ya nakalce ta da kyau yace a kashin gaskiya saboda Allah mutanen da Ibn Hibban yake cewa ya amince da su a cikin littafin shi Kitabus Siqat wannan irin amincin to yana kan matakai ne mabambanta zaka ji malam zai kawo maka kaman matakai biyar al-ula martaba ta farko wato matakin farko an yusarriha bihi ka an yaqula kaji qarara Ibn Hibban ya fito kamar kaji ya ce kana mutqinan wane qararre ne aw mustaqimal hadith ko kuma wane ya kasance tsayayyen hadisi ne wato yana da tsayuwa wajen hadisi mutun ne tsayayye aw nahwa zalika ko kuma ya fadi wani yabo makamancin haka kaji mataki na farko kenan yadda da malamai suka tsaya suka yi nazarin littafin shi sai aka gane ko dai kaji Ibn Hibban ya ce wane mutqinan qararre ne ko wane mustaqimal hadith ko kuma ya fadi wata kalma makamance wannan kamar yace thiqa ko thiqa thiqa ko hafiz zabit ko makamantan haka to ka rike wannan maganar athaniya martaba ta biyu an yakuna rajulu min shuyukhihi alladhina jalasahum wa khabbarahum ya zama malam wane da Ibn Hajarin ya kawo shi a cikin kitabus siqat sai ka bincika sai ka gane yana daga cikin malaman Ibn Hibban wadanda Ibn Hibban ya zauna gaban su ya koyi karatu kuma ya ainihin karba hadisin su athalitha martaba ta uku an yakuna min al-ma'rufina bi kathrati al-hadith kaga Ibn Hibban ya siffanta mutun da cewa wane din nan mai yawan hadisai ne bi haythu yu'lamu anna Ibn Hibbana ta yadda yake za a gano cewa lalle Ibn Hibban wa